sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Hadiza Kyari. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 2 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa bayan sanarwar da Amurka ta bayar jiya na kashe shugaban kungiyar Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri a Kabul, masu sharhi na ci gaba da tsokaci a game da muhimmancin kisan kafafukar yaki da ta'addanci a duniya da kuma Amurka.
Ba an mamaki ba ne irin yadda Amurka ta sanar da kisan da ta yi masa a matsayin wata babban nasara in aka yi la'akari da irin laifukan da suke jinginawa a gare shi cewa ya taka rawa wajen aiwatar da su. Tashin bama ba mai misali da ya kashe ɗaruruwan mutane a ofishin jakadancin Amurka da.
Za kuma ku ji cewa muhawara ta sake barkewa tsakanin NPDP kan sabani da ke tsakanin dan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar da gwamnatin jihar Rivers Nyasom Wike. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Tawagar Majalisar Dokokin Amurka karkashin jagorancin kakakin majalisar Nancy Pelosi ta sauka a Taiwan da yammacin jiya Talata duk da gargadin da kasar China ta yi mata wanda ta yi barazanar mayar da martani ta wajen daukar matakan soji kan ziyarar. Tawagar Pelosi ta isa filin jirgin saman Taipei Songshan kafin karfe 11 na dare agogon yankin. Tawagar ta samu tarba daga jami'an Taiwan. Pelosi a wata sanarwa da ta fitar bayan isowarta ta ce ziyarar wakilan majalisar mu a Taiwan tana mutunta kudurin Amurka na mara baya ga demokradiyyar Taiwan mai armashi. Prime Minister Somalia ya nada tsohon mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab Muktar Rabaw a majalisar zartarwar kasar a matsayin ministan harkokin addini. Rabaw, wanda aka fi sani da Abu Mansur, ya kasance a fadar shugaban kasar Somalia a jiya Talata a daidai lokacin da Prime Minister Hamza Abdi Bare ya kaddamar da sabon majalisar ministocinsa. Wannan al'amari mai ban mamaki ya zo ne kwana guda bayan da aka sako Rabaw daga hadkwatar hukumar leken asiri da tsaro ta Somalia, wato NISA. Rabaw ya kasance a tsare tun a watan Disamban shekarar 2018 lokacin da dakarun gwamnatin Somalia da ke samun goyon bayan sojojin tarayyar Afirka daga Habasha suka tsare shi a birnin Badowa da ke Somalia domin hana shi tsayawa takarar shugabancin majalisar tarayya ta kudu maso yamma. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin makami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake neman ruwa a Jallo a duniya. A cikin shekaru 10 da suka gabata, Ayman al-Zawahiri ya jagoranci Al-Qaeda, kungiyar ta'addanci ta Islama wacce ta yi ƙaurin suna a duniya bayan hare-hare masu ban mamaki da suka yi Amurka a ranar 11 ga watan Satumba a shekarar 2001. Yanzu an yi adalci, in ji Biden a daren Litinin, kuma wannan shugaban 'yan ta'addan yanzu baya duniya. Ya ƙara da cewa mun sake bayyana ƙarara a daren yau cewa duk tsawon lokaci ko a ina ka boye idan kuna barazana ga mutane, Amurka za ta nemo ku ta kuma kashe ku. Amurka ta mamaye Afghanistan jin kaɗan bayan harin nan na ranar 11 ga watan Satumba, kuma shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden ne aka kaiwa harin. Sojojin Amurka sun kashe shi a Pakistan a shekarar 2011. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun Turkiya da safiyar Laraba. Jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Saliyo Razoni yana kan hanyarsa daga tashar ruwan Odessa ta Ukraine zuwa Lebanon dauke da fiye da tan 23,000 na masara. Da farko dai za ta tsaya ne a birnin Istanbul, inda ma'aikatan wata cibiyar haɗin gwiwa ta musamman za su duba jirgin domin tabbatar da cewa baya dauke da makami ko wasu kayayyaki da ba na abinci ba a karkashin yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen watan Yuli na ci gaba da fitar da hantsin da Ukraine ke fitarwa yayin da ake cikin matsalar abinci a duniya cibiyar ta hada da jami'ai daga Ukraine Russia Turkiya da kuma majalisar dinkin duniya bangarorin hudu da suke da hannu wajen kulle yarjejeniyar
Kai da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To tun baya sanarwar da Amurka ta bayar jiya na kashe shugaban kungiyar Al-Qaida Ayman al-Zawahiri a Kabul masu sharhi ke ci gaba da tsokaci a game da muhimmancin kisan gafafutukar yaki da ta'addanci a duniya da kuma Amurka. Haruna Shehu Mararraba Jos ya tattauna da Muhammad Kaddam Sadiq Isa mai sharhi akan al'amuran gabas ta tsakiya wanda ke zauna a Dubai kan yadda yake kallon wannan nasara.
To bisa la'akari da muhimmanci irin na Ayman al-Zawahiri a kungiyar ita Al-Qaida. Ba amma maki bane irin yanda Amurka ta sanar da kisan da ta yi masa a matsayin wata babban nasara. An akai la'akari da irin laifuffukan da suke jinginawa a gare shi cewa ya taka rawa wajen aiwatar da su tashin bama ba mai misali da ya kashe ɗaruruwan mutane a ofishin jakadancin Amurka da Tanzania a shekarun 1998 da laifin da suke ganin cewa yana da hannu a ciki na harin da aka kai wa Amurka a New York da Washington a shekarun 2001 da September da hare-hare da aka kai a kan jirgin ruwan USS Cole na Amurka shima saboda haka muhimmancinsa a wajen su babba ne kuma ana ganin sa shine mutum na biyu bayan Osama bin Laden kuma har ma akwai kyautar kuɗi da Amurka ta sa akan duk wanda ya bada wani bayani na sirri wanda zai iya kaiwa kai tsaye a kama shi ko kuma a kashe shi wanda wannan kuɗin ya kai dala biliyan 25 saboda haka babban nasara ce a yanda su suke ganin in akai la'akari da wannan muhimmanci nasa
to Malam Muhammad tun bayan bada wannan sanarwa da Amurka ta yi an ci gaba da samun cece kuce tsakanin Amurka da kuma shugabannin Taliban a Afghanistan inda su shugabannin Taliban suka gargaɗi Amurka da keta yancin kasar ta hanyar kai wannan farmaki ba tare da izinin su ba yayin da ita kuma Amurka take zargin su yan Taliban din da ba shi wannan shugaba na kungiyar Al-Qaida mafaka wanda abu ne da Amurka ta ce ya saba mai rijejeniyar da suka cimma wacce ta kai ga Amurka ta janye dakarunta daga Afghanistan shin ya kake kallon wannan dambarwa
ko da yake ita Taliban bata bada sanarwa a gwamnatin ta cewa Ayman al-Zawahiri ya dawo kasar Afghanistan ba amma bayanai sun nuna cewa tun bayan da Taliban ta koma mulki a kasar Afghanistan Ayman al-Zawahiri ya dawo kuma dukkan alamu suna nuna cewa ya dawo ne da kariya ta hukuma ta ita Taliban din in akai la'akari da gidan da ya rayu a ciki wanda an ce bai fi mita 200 ba zuwa gidan shugaban kasar shi kansa Afghanistan din na yanzu kenan sannan kuma gida ne mallakar ministan harkokin cikin gida na gwamnatin Afghanistan din ta Taliban wato Sirajuddin Haqqani sannan akai la'akari da unguwa ce ta wanda jami'an diplomasiya da ofishoshin jakadancin kasashe suke a zaune saboda haka akwai kariya sosai kuma unguwa ce ta masu fada a gida masu fada hannu da shuni ya nuna cewa tabbas yana zaune a kasar ne da sanin hukumar ita Taliban amma wannan ba su bayyana shi a gwamnatance ba saboda kamar yanda Amurka take faɗa haka ya sabawa yarjejeniyar da suka yi da Amurka a Doha ta kasar Qatar, wanda daga ciki ta kunshi rashin karbar duk wasu mutane wanda Amurka take neman su a matsayin wanda suka yi mata laifi ko ƴan ta'adda ko dai wani abu mai kama da haka. Amma ita hukumar Taliban ta Afghanistan ta yi Allah wadai da wannan kisan da Amurka ta yi, ta kalle shi ne ta fuskar cewa wata ƙasa ta shigo cikin ƙasarta ba tare da izininta ba, kuma ta kai hari a wani gida da makami an yi amfani da jirgi wanda yake ba shi da matuki, da kuma bama-bamai waɗanda suke kamar yadda Amurka ta kira su hellfire, wanda take kira da suna kamar jahannama, wajen kashe shi Ayman al-Zawahiri. Saboda haka akwai kamar a ce maganganu na kai kawo tsakanin hukumomin Taliban da hukumomin Amurka akan shi wannan kisan da aka yi wa Ayman al-Zawahiri.
To madalla Muhammad Kaddam Sadiq kenan yayi mana ƙarin haske akan batun kisan shugaban Al-Qaida. To muhawara ta sake barkewa tsakanin NPDP kan sabani da ke tsakanin dan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar da gwamnatin jihar Rivers Nyesom Wike. Wasu ƴan jam'iyyar sun buƙaci Atiku da ya bi duk hanyar da ta dace wajen sulhuntawa da Wike, wasu kuma na cewa ba lalle sai an yi hakan ba. Wakilin murya Amurka dake Abuja Nasir Adamu Al-Hikaya ya aika mana da rahoton.
Tun lokacin da Atiku ya lashe zaben fidda gwani na PDP, ake samun takun saka kan wanda zai tsayar a matsayin mataimakin dan takara, inda da zarar lokacin da ya ayyana gwamnan Delta Ifeanyi Ukowa sai rashin jituwa ta ƙara tsanani tsakaninsa da Wike, wanda ya zo na biyu a zaben fidda gwanin, da alamu ƙarara suke nuna shi yake sa da zama mai takara.
Atiku Abubakar came to my house to say I should support him. So he doesn't know my house again. He doesn't know my house.
Wuki da yan kwanakin nan ya fito fili ya nuna san ba wanda ya yi yunkurin sulhuntawa da shi, yana mai zargin Atiku da cewa ya nemi goyon bayansa, inda da ya samu nasara da ya mai da shi gugari yasa. Umar Farin Gado na gaban goshin tsohon shugaban majalisar dattawa ne Bukola Saraki ya nuna har dai Atiku zai yi tasiri sai ya daidaita da Wuki.
To a haka zai yi musu ka da kuɗi ba an zo an hada kai da gwamna Wuki, ana cewa mahaukaci duk da haukan nan bai da kawo su kuɗaɗen ya bauta zan yi ai yanzu tunda Allah ya ba wazirin Adamawa sa'a burin kace primary election ai wa kamata a ce kai ka bada kofar an zo ana ga muku kankaro ba lokacin da kuke hadewa kuke me ba ake nitsa sai ranar da mutum ai me dan jami'a su ba su yi kira a tawon burin kyan ko a kira shi an zo a buzo ku zuwa da kai ba sai kullun a zo a ce gwamnatin Rivers yayi kaza an yi ba daidai bane ba ya kamata wazirin Adamawa ya farka idan ba shirya ba wallahi tallafi zai wata zai.
Duk da wannan dambarwar dan rajin kare muradun Atiku wato Awwal Ila wazirin tuntaye ya ce an sulhunta sabani.
Duk da an kai karshe matsalar ta warware kowa yanzu an zan abu guda. Duniya ta gani kuma duniya ta san kuma ya faɗi haka. Kuma ya ce sun nuna sun yi nazari sun gano babu wata jam'iyyar biya kuma babu dan takarar da ya kamata su yi in ba Atiku. Kusan yadda sun bi Atiku kuma za su mara baiwa kuma za su wajabi aiki tsakanin Allah. Je an kai gaban kowa ya ji a Najeriya.
Don nuna kwarin gwiwa ma kan babban zafi, Awwal Ila ya yi alwashin har da Atiku ya gaza cika alkawari to a yanke masa hukunci mafi tsanani.
Ba na shakku ni yanzu rubutu ana yadda a yi rubutu in rubuta in sa hannu ina iya sa hannu in rubuta cewa in Allah ya so ya yadda Atiku ya samu mulkin Najeriya zai yi hanyar da zai bi a samu cigaba da walwala riga da kasar ga in ba abin na yadda Atiku ne. Amma ga kwarai ko madadin na ya ƙarya. Don ni na san ba kai ta ne na san shi na san kowa shi kuma na san abin da shike da niyya akai ɗan Najeriya tsakanin na da girman Allah ni na Atiku ni da shi akwai magana biyu uku shi kwada mai in ba alheri na mulkin ga Allah kada ka bashi ni ya faɗa mai haka da baki na shi.
Yan siyasa kama daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa sauran jam'iyyun hamayya da suka yi fice irin NNPP da Labour na cewa suna turbar nasara matukar za a gudanar da zaɓe mai adalci. Da adalci ko ba adalci ba taɓa samun zaɓen da ba ruga kotu ba bayan sakamako tun bayan na 1999 sai na 2015 inda shugaba Buhari ya hau gado yayin da tsohon shugaba Jonathan ya taya shi murna. Nasiru Adamu Al-Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ka Nasiru Adamu Al-Hikaya. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan dakatar da shugaban hukumar bada ilimi na jihar Neja saboda zarginsa akan wasu kudade.
A yanzu haka dai matakin da gwamnatin jihar Neja Najeriya ta dauka na dakatar da shugaban hukumar bada ilimi bai daya a jahar Dr. Isa Adamu daga bakin aiki. Na ci gaba da daukar hankalin masana akan harkokin ilimi a matakin farko wato primary. Gwamnatin jahar Niger dai ta ce ta dauki wannan mataki ne saboda yadda harkokin ilimin primary yayi matukar tabarbarewa a jahar Niger. Sakataren gwamnatin jahar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce gwamnati za ta yi bincike akan yadda al'amura suke tafiya a wannan bangare kamar yadda yayi karin bayani.
Murni ne aka bayar mai girma gona ya bayar cewa da takatar da shi domin ga waɗansu abubuwa da suke gudana a wannan hukuma wanda yake ya kamata ya gyara kuma gyara ba zai yi ba sai an ce shugaban na wurin don kada ya kawo don su matsala na aikin da ake zuwa ya wurin.
Kaman bincike ne ake so a yi nisa ko me?
To bincike ba wani bincike ba ne tunda yake ba wai an ce an saci kuɗi ko wani abin gaba wata abu. Idan ka ga ita irin wannan hukuma mai mahimmanci da gwamnati domin me yake faruwa ana duban cewa duk wani maganan karatun yara na primary school nan ne ya kamata ya zama ginshiki na haɗuwan da ci gaban malaman makarantun da ke primary school da kuma marginal secondary school. Na biyu dole ka akwai abubuwa wanda yake wata sa'a idan ka zagaya cikin jihar Niger za ka ga waɗansu wurare ga azuzuwa sun lalace kuma amma kuma ba za a gyara su kwana ta da waɗansu gine-gine.
Na wato sukurkucewar karatun primary shi ne ya kawo yana cikin abin da ya kawo wannan.
So ya kamata mu tsaya a zo a tabbata cewa kai wani gyara ya kamata a yi. So shi ne gwamnati ta sa gaba cikin ɗan lokacin da ya rage mata domin ta samu irin.
Na'am, to yanzu wannan binciken zuwa yaushe ne koko sai dai sadda aka
bari? A yi sai lokacin da aka bari abu ne wanda yake kamar da na ce ba wani bincike wani ya ci kuɗi ko a'a aiwatar da aikace-aikace ne za a bincika a kuma tabbata cewa kamar misali idan yau aka dubi tallafin da ya kamata a ba Niger kada waɗansu aikace-aikacen na wani local government ya fi na wani local government ko kuma sai wanda ya zo aka ga dama za a je a kai abin wurin. Akwai musamman committee wanda ita council ta nada wanda yake za ta tabbatar cewa kai wayannan aikace-aikace a local government sun 25 da cikin Niger don akwai korafe-korafe waɗansu ce su ba su ma san ana yin wayannan abin da waɗansu wurare ba.
To amma yanzu shi wannan chairman na SUBEB da kuka dakatar akwai wani shiri na kira shi a zaunar da shi ko kuma hada shi da wata hukuma ne koko dai kawai dai ya dai ba wurin ko
da ku? Ba wani ya ka dai kawai ya bar an cire shi domin an sallame shi domin mu samu aiwatar da ko gabatar da canje-canjen da ake so a yi.
Haka zalika gwamnati ta ce za ta yi bincike akan yadda aka kashe tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan 600,000 da aka tura wa ma'aikatar ta SUBEB a ƙarƙashin shirin nan na Bankin Duniya wato BESDA. In ji sakataren gwamnati Alhaji Ahmad Ibrahim Matanan.
BESDA ita ma wata tallafi ne da ta fito daga Bankin Duniya da haɗin gwiwan gwamnatin jihar Niger. To su karan kansu ƙara inganta makarantu irin na Sangaya, Islamiyya da sauransu ne. To yanzu akwai tsare-tsare da muke so domin a inganta wannan BESDA din kuma mu ga waɗansu kura-kurai aka samu a aiwatar da aikace-aikacen da ya kamata na BESDA.
Na'am, to amma binciken naku yana da alaƙa da batun BESDA din kamar kura-kuran da aka yi a wurin?
Har da su ma ai duk gaba ɗaya ne ai idan shi yasa wannan BESDA ma tana ƙarƙashin SUBEB ne ai. So kuma tunda an ce aikace-aikacen SUBEB gaba ɗaya ya haɗa da BESDA.
To amma ku kun gamsu da yadda aka tafiyar da kuɗaɗen BESDA ɗin koko dai kawai yanzu ne za
ku? Ai, shi ne an gaggama ne rashin gamsuwa ga yadda ake aiwatar da aikace-aikacen ila na kuɗin da ake yi ne na ita karan kanta SUBEB ɗin koko na BESDA da sauransu. Idan ba a yi hankali ba masu gwamnatin ta bar baya da kura.
Tene dai masu sharhi akan harkar ilimi da ma al'amurra suka ce matakin zai taimaka matuƙa wajen ingantuwa ko kuma farfado da sashen ilimin a matakin farko a jihar Niger. Malam Abdulsalam Zubairu na ɗaya daga cikinsu.
Dama tun farko akwai shawarwari da muka yi ta ba ma su gwamnati irin waɗannan matakan ya kamata a rika ɗauka misali. So bai yiwuwa ka ce ka ba mutum ƙani a matsayin shi na gwamna ba shi zai zo wurin ya ce dole sai an yi kaza ba shi yasa ake cewa chairman executive chairman ko executive secretary saboda shi ne mai kula da wannan wurin to ba dole bane a ce sai shi gwamna ya zo wurin kaman wakilin shi yake to sai zanto wakilin nan bai yi abin da ya kamata ba ba dai hi bane wallahi a canza shi a sa wani amma abinda zamu so a ce shine in an zo sawan shine a tantance irin mutanen da kuma ya kamata a sa kada a sake komawa gidan jiya
to shugaban da aka dakatar a hukumar ta Subeb ta jihar Niger Dr. Isa Adamu ya ce ya mika al'amarinsa ga Allah akan wannan jarabawa da ya samu kamar yadda ya yi karin bayani
da abin da ku ya samu bawa daga Allah ne gwamnati ita ke da iko akan duk wanda su dauka aiki gwamnati ke da iko a kaina kuma gaskiya ni ta dakatar da ni tana duba ayyukan da ake a wajen ni takardun da aka bani ba a ce bincike ba ana tuba ayyuka ana duba yadda ake gudanar da a wajen magana ce kuma in ban da ita gwamnatin kanta da mai yaya na mai girma gwamnatin jihar Niger wanda sai fassara mai ma'anar ta yake mutane da yawa sun mana fassara daban-daban ba za mu zama mutane da ba su da godiyan Allah ba mu mun gode mai girma gwamnatin jihar Niger da ya ba mu dama muka aiki karkashin sa da yadda ya ba mu kai mu mutanen jihar Niger hidima mu ba ma'asumai bane muna kurakurai inda muka yi kuskure muna fata Allah ya yafe mana
akwai magana da muka yi da shi sakataren gwamnati ya nuna akwai korafi ma daga wasu shugabannin kananan hukumomi sun nuna aikin da ake na ma'aikatar ka bai kaiwa wurin su sannan wasu makarantun firamarin kaman akwai matsaloli ba a kula da su yanda ya kamata ba me zaka ce game da wannan
a makarantu da ke karkashin su bai guda 2,370 ne ina tabbatar muka da ba wata karamar hukuma ba wata ward da a karkashi na da aka bani aiki kudi an bani aiki su kudi su biyu in aiki su biyu kuma in Allah ya yarda ba wata karamar hukuma da ba ta baba
akan batun kudi naira miliyan 6,000 na bankin duniyar kuwa da aka turo ma'aikatar ta Subeb Dr. Isa Adamu ga abin da yake cewa
ita kudin bazza kudi ne na World Bank ba ni fara ba wanda ya gabace ni yayi na biliyan 3 kamin in zo kuma kudi ne yake zuwa a ka'idance ko mi ga yadda ake yin shi kuma su ba wata daya biyu uku ba su zo sun duba aikin su da kudin su ba wanda sai musu wasar kudi amma ka san muka kira kudi da yawa sai ka duba almajiri nawa ake magana makarantun boko nawa ake magana kudin nan ana tattafai da su ana daukan nauyin malaman islamiyoyi da suke da makarantu ana daukan nauyin malaman da suke suna karantarwa a makarantun makarantun zuwa tsangaya ana biyan kudin training da ake ce dole ne sai malamai bita a kowane lokaci akwai tsarin bitoci da ake yi wanda sadda ma ba a hana ciyarwa ba a abinci kawai ana kashe miliyan 50 da wani a wata
to a daidai lokacin kammala wannan rahoto a ranar talatan nan 2 ga watan Agusta muka samu wata takarda daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger da ke nuna cewa gwamnati ta nada Alhaji Sa'idu Ibrahim Mainan Kwantagora a matsayin sabon shugaban hukumar ta ba da ilimi bai daya a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to a gaida Mustapha Nasiru Batsari masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger
wasanni a takaice zamu koma labarin wasannin mu na ranar yau ta koyar da kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa Corinne Diacre inda yau talata ne hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa ta ba da sanarwar karawa adin kungiyar ta zuwa shekara ta 2024 wannan ko domin halartar wasannin kofin duniya na mata da wasannin Olympic da birnin Paris din kasar Faransa zai shiryawa a shekara ta 2024 ita dai Corinne Diacre ta kai kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Faransa karo na farko a tarihin ta a wasan kusa da na karshe na kofin kasashen turai na mata na kwallon kafa da ya kammala a makon jiya a Britania inda ta shaka shi a wasan kusa da na karshe a hannun Jamus ko Alman da ta yi mata ci 2-1 a nasa bangaren mecin kwallaye dan kasar Portugal club din Liverpool na kasar Britania Diogo Jota a yau ne kungiyar ta Britania da ta kankare a matsayi na biyu a kakar kwallon kafa da ta gabata a Ingila ta ba da sanarwar cewa dan wasan ya rata ba hannu a lokaci mai tsawo da jaridun Ingila suka ba da sanarwar cewa zai kai har a shekara ta 2027 kenan Diogo Jota zai ci gaba da bugawa club din na Liverpool har tsawon shekaru 5 a nan gaba ita ko wasan kwallon kafa ta kasar Spain da ake kira a halin yanzu La Liga ta canza suna daga farkon shekara 2023-2024 dalili ko shine bankin da ke janye da ragamar wasan cewa da Bank Santander za ta janye daga wannan kungilar inda kamfanin AI Sport zai mai gurbinta wannan zai shigarwa hukumar kwallon kafa ta kasar Spain ko kuma Spain da kudade daga miliyan 30 zuwa miliyan 40 na euro a kowace shekara maimakon rabin haka da take samu a halin yanzu shi dai kamfanin AI Sport shine ke da wasannin FIFA football da ake iya lodi a salulin nan Android asashen shine Uruguay da Paraguay da Argentina a yau ne suka aje takarar su ta neman shirya wasannin kwallon kafa na kofin duniya na shekara ta 2030 a daidai lokacin da za a cika shekara 100 da kirkiro da wasar kasashen da guda hudu sun hada kai ne domin samun damar a ba su shirya wannan wasar a wasannin tennis na mata na kwambalar Washington yar kasar Canada ce Rebecca Marino ta yi karin kumallo ta Venus Williams a yan ajin 32 inda ta kakkaɓe keta da ci 4-6-6-4 sama da shekara guda kenan kanin Venus Williams din ta shiga wata babbar kwambala kamar irin wannan ta Washington Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice Tawagar Majalisar Dokokin Amurka karkashin jagoranci kakakin majalisar Nancy Pelosi ta sauka a Taiwan da yammacin jiya Talata duk da gargadin da kasar China ta yi mata wanda ta yi barazanar mayar da martani ta wajen daukar matakan soji kan ziyarar Tawagar Pelosi ta isa filin jirgin saman Taipei Songshan kafin karfe 11 na dare agogon yankin. Tawagar ta samu tarba daga jami'an Taiwan. Pelosi a wata sanarwa da ta fitar bayan isowarta ta ce ziyarar wakilan majalisar mu a Taiwan tana mutunta kudaden Amurka na mara baya ga demokradiyyar Taiwan mai armashi. Prime Minister Somalia ya nada tsohon mataimakin shugaban kungiyar Al-Shabab Muktar Rabaw a majalisar zartarwar kasar a matsayin ministan harkokin addini. Rabaw wanda aka fi sani da Abu Mansur ya kasance a fadar shugaban kasar Somalia a jiya Talata a daidai lokacin da Prime Minister Hamza Abdi Bare ya kaddamar da sabon majalisar ministocinsa. Wannan al'amari mai ban mamaki ya zo ne kwana guda bayan da aka sako Rabaw daga hadkwatar hukumar leken asiri da tsaro ta Somalia wato NISA. Masu sauraro To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari, da ta tayana gabatarwa.
sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu ne yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya wa assalamu.